الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبت بأن الله تبارك وتعالى لدك مندن جنيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 6 ga watan Zulhijja shekara ta 2435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 30 ga watan 9 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna na Waqidul Islam na Sheikhul Islam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi an tambayoyi suka iya gabata to amsa ya gabata akan wannan tambaya na'am
madam lafazin da ake wuce wajen yanka Allahumma minka wa lak wannan yana da tushe
lafazin Allahumma minka wa lak wannan ban san wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka ma'ana wai wajen yanka in ka ce bismillah Allahu akbar ka ce Allahumma laka wa minka illa kasancewar yana daga cikin ladabba na yanka kamar yanda wasu malamai suna ganin cewa an so mutum ya kara da addu'ar da ta kunshi fatan Allah ya karba masa yankansa shine kamar rabbana taqabbal minna wa allahumma taqabbal minni dalilin sa anan hadisin da ke cikin sahih muslim wanda Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya an zo masa da rafi me kulli me bakaken kafafuwa sannan me baki a cikin sa manzon Allah ya kada wannan rago kafin ya kada ragon ya ce ma Aisha kawo ga Aisha ta kawo ka manzon Allah ya ce wasa ta Aisha ta wasa manzon Allah ya kada ragon da zai yanka da ya ce bismillah sai ya ce Allahumma taqabbal min Muhammadi wa min ali Muhammadi wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah ka karba ma Muhammad ka karba ma iyalin Muhammad ka karba ma al'ummar sa gaba daya to dan haka wannan shine dalilin da wasu suke ganin a kada duk da cewa wannan yana nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani ne game da cewa ya yanka ma duk wanda bai samu damar yankawa an gane ko kuma in ka zo da addu'ar wannan ba laifi bane ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan addu'a ce cewa ya Allah ka karba masa laiye shi amma cewa Allahumma laka wa minka wannan ba mu san ba wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka na'am
dada ta malam mace ce take zaman kanta sai Allah ya kawo mata kuɗi da daura mata shi Qur'ani ce da za ta yi wata ne da za ta yi jini ɗaya ne
wai tambayar ɗan uwa shine mace mai zaman kanta haka suke cewa ya dace a ce mata a yau domin ka ce mata karuwa ka muzanta ta ka aibanta ta wai bai dace ba a ce mata haka sai dai a ce mai zaman kanta jiji da kanwari ba su da bambanci. Wato wai lokacin da ta tuba ta koma zuwa ga Allah, ta dina wannan shashanci, ta samu mijin aure, menene iddarta? Jini uku za ta yi kamar yanda matar da aka sake ta za ta yi jini uku, ko kuma yaya ne ne al'amarinta? Duk macen da take zaman kanta tana shashanci in ta tuba, to wannan na kanta ta yi istibra'i. Wannan istibra'i nau'i ne daga cikin nau'ikan idda, amma iya abin da yake kanta shi ne jini ɗaya. An gane ku? Idan tana yin jini. In ba ta yin jini saboda ƙuruciya ko kuma saboda dattijantaka, to wannan sai a haɗa ta da waɗancan wanda Allah ya zana cewa wallahi ya isna minal mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid. In kuma kasancewar mai ciki ce tana da ciki a wannan shashanci, to a haife cikin ta shine istibra'in ta. Dan macen da aka saki ita ce Ubangiji ta'ala ya dora mata wato yin jini uku. Wannan jini uku shine iddata, ko kuma mu ce tsarki uku, kamar yadda nassi na Al-Qur'ani ya tabbatar da haka. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. An gane ko? A takaice kenan iddarta wato shine jini guda. Karin fa'ida a magana mafi inganci, mafi rinjaye, hakanan macen da aka yi kulu da ita iddarta shine jini guda, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka. Na'am. Wai misali uwa ta cinye dukiyar ɗanta ta gado da mahaifinsa ya bar masa, wannan ba ta yi daidai ba, bai dace ba uwa ta cinye dukiyar ɗanta. An gane ko? Wannan dukiya da aka damƙa, in ma an damƙa a hannunta, to amana ce aka damƙa mata, dukiya ce ta maraya. Dole ta tsaya ta kiyaye wannan dukiya, ta tattala ta, ba an ba ta ba ne ba don ta cinye. An ba ta ne don ta tattala dukiyar har ya kai lokacin da ya shiga hankalinsa, ya san menene abin da zai amfane shi, menene zai cutar da shi, in ya so a kawo shaidu a damƙa masa dukiyar shi. Amma in ta cinye dukiyarsa ba ta yi daidai ba, tare da cewa kuma laifinta ba zai zamanto ba kamar laifin wanda yake na nesa, wanda zai zo ya ci dukiyar wato maraya. Na'am.
Ana dangance da aski da hani da aski da,
tare da cewa akwai hadisi wanda wani ya kawo kukan mahaifinsa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa mahaifinsa yana kwasar dukiyarsa, yana iya abin da ya ga dama da ita. Manzon Allah ya nuna masa cewa to ai kai da dukiyar taka gaba daya mallaka ne ga mahaifinka, dan mahaifinka ya dau dukiyarka ai kamar ya dau dukiyar shi ce, menene bambanci? Wanda shi wannan mahaifin shine sababin samuwarka a ban kasa. An gane ku? To dan haka kasancewar lalle dukiyar da dukiya ce ta mahaifiya, amma ita dukiya da ake barma ƴaƴa ta gado, abinda ake bukata a tsaya a tattala wannan dukiya. An gane ko? Duk wani abu wanda zai raunana wannan dukiya bai ya dacewa, sawa'an ga ita mahaifiyar ko ga wani wanda yake na daban, ko ga shi mahaifi da wato uwa ta mutu ta bar ma ƴaƴan ta gado, to baya halatta shi mahaifin ya zo ya hau kan dukiyar da ya iya abin da ya ga dama da ita, abin da ake bukata a tattala ta. Wai dangane da gashi da yake zuba, idan mutum yana sarce kai, ko mata idan suna sarce kai, ko kuma kasancewar idan ana kitso, tare da cewa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hani na aske gashi ko yanke farce ko gusar da wata fata ma'ana kamar goge kaushi ga dukkan mutumin da yake da nihin yin layya. Lalle wato gashin da yake zuba a lokacin da ake caji kai ko lokacin da mace za ta yi kitso, wannan baya daga cikin hannu, saboda wannan ba a kiran shi gusar da gashi, ya zuba ne a karan kanshi domin wata maslaha ta musamman. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala, kamar yadda mun dan yi bayani akan abin da ya shahi al'amari na bakwai daga cikin al'amura waɗanda suke warware wato kalima ta la ilaha illallah, wanda al'amari na bakwai dai kamar yadda bayani ya gabata shine sihiri, dabo, domin cikar fa'ida. Kamar yadda muka yi bayani a satin da ya wuce, mun yi bayani game da alamomi waɗanda ta hanyar su ake gane ɗan dabo, wanda mun yi bayani takaitacce, sannan muka ce wannan bayani da zai zo wato alamomin da ake gane shi wanda aka masa dabo, wannan ma kuma zai zamanto abu ne a takaice ba don komai ba don cikar fa'ida. Insha Allah kenan idan mun dan yi bayani akan su, sannan sai mu dasa akan darasin mu na yau. A gurguje kamar yadda ya gabata a wancan sati, mun yi bayanin cewa ta hanyar da ake gane ɗan dabo wasu alamomi ne, akwai alamomi waɗanda suke koyayyu, akwai alamomi waɗanda suke bayyanannu. Alamomi waɗanda suke koyayyu, an gane ko ba kowa ba yake gane shi illa kasancewar mutumin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya haskaka wato basirarsa, Ubangiji ta'ala ya bashi kaifin hankali da nura. Wannan ko ba komai ba yake kai bawa irin wannan matsayi face tsara dokokin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, domin alƙawari ne Allah ya ɗauka duk mutumin da ya tsara dokokinsa, to Ubangiji ta'ala zai saka masa wani haske a cikin zuciyarsa, ta hanyar shi zai rabe tsakanin farar tsakuwa da azurfa, ya rabe tsakanin ɗanɗuma da ɗankabewa, ma'ana ya bambanta tsakankanin gaskiya da ƙarya, kamar yadda Allah Subhanahu wa ta'ala ke faɗa a cikin suratul Anfal, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil 'azim. Ubangiji ta'ala yace ya ku jama'a waɗanda kuka gaskata ni, kuka gaskata manzannina, in tattaqullaha, in har kun tsara dokokin Ubangijinku, ma'ana kun tsara dokokina, abinda na dora muku na yi kuna yi bakin gwalgwadon iko, abinda na hane ku kuna hanuwa. Ubangiji ta'ala ya ce ya ji allakun furqanan, Ubangijinku zai sanya muku wani abu wanda zai rabe muku tsakanin gaskiya da ƙarya, ya rabe muku tsakanin shari'a da bata. Malamai suka ce haske ne wanda Allah yake haskaka zuciyar bawa. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil 'azim. To dan haka irin waɗannan alamomi waɗanda suke koyayyu, wanda ake gane ɗan dabo, wanda yake mai nura, mai fahimta, shine Allah yake fahimtar da shi haka. Wanda mun yi bayanin cewa yana daga cikin alamomi waɗanda suke koyayyu, da zarar mai imani ya ga ɗan dabo, to zai iya gane cewa wannan wato ɗan dabo ne, ta hanyar wato shine rikida ta fuskarsa, zaka samu wani duhu wanda yake da kafirci, an gane ko? Ta hanyar nan duk mutum wanda yake mai imani zai iya ganewa, sannan kuma ta hanyar maganganunsa, yadda zai ringa nuna cewa shi na kwarai ne, kuma ya ringa nuna cewa ya fi ka san wannan marar lafiya naka da ka zo da shi wajensa, ya ma fi ka san ya warke. Sannan kuma da wasu alamu waɗanda suke alharakat aljasadiyya, yawan rauda hannu, sannan da yawan limshe ido, to wannan da yawa wasu salo ne wanda yake na ɗan dabo, wanda mai hankali yakan iya gane ɗan dabo ta wannan hanya. Wanda alamomi waɗanda suke bayyanannu, mun zana alamomi kamar guda 17, alama ta farko shine tambaya dangane da sunan marar lafiya da sunan mahaifiyarsa, wanda wannan bayani ya gabata akan haka. Haka abu na biyu shine neman cewa a kawo masa wani abu wanda ya shafi jikin marar lafiya, in ma yace a kawo masa masarcin kansa, ko a kawo masa bulbulin gashin sa, ko a kawo masa guntun rawanin sa, ko a kawo masa guntun mayafin sa wanda yake rufa da shi, wani dai abu wanda ya shafi jikin marar lafiya. Abu na uku, wani lokaci dan dabo yakan nemi cewa a zo masa da wata dabba ta musamman mai sifa kaza, in ma yace a zo masa da bakar kaza, ko farar kaza, ko wake-wake, ko jan zakara, ko bakar akuya, ko farar akuya, ko abin da yake kama da haka, ko farar tantabara, ko wani abubuwa dai waɗanda suke zai ayyana cewa dabba kala kaza yake buƙatar a kawo masa. An gane ko? Wanda sau da yawa in an zo masa da wannan dabba zai yanka ta ba da sunan Allah ba, ko kuma koda ya yanka ta da sunan Allah to aljannu ne zai ma yanka. Sau da yawa kuma yakan ɗauki jinin ya bada ya ce a je a shafa ma marar lafiya a inda yake jin raɗaɗi. An gane ko? Ko kuma in an yanka wannan kaza sai ya ce a kai ta wani, ma'ana wani wuri wanda yake babu kowa, a je a yadda ta, ko wani tsohon gida, ko wani daji, ko wani jirgi, ya ce a kai a yadda ba kowa ba, aka yi aka jefa ma shaidanu aka jefa ma. Sannan abu na hudu, so da yawa zai rubuta wasu sakandamai. Idan aka ce sakandami shine ake kira falsam, jamusa shine falasim, karani za a yi a jikin shi sai a yi wasu harfa tare da sunayen wasu taurari da burjinsu da wasu abubuwa. So da yawa ɗan dabo yakan yi haka, ya rubuta ya ba marar lafiya ya ce a je a yi kaza da shi, ya ayyana masa cewa ga abin da ya kamata a yi da shi. Abu na biyar, so da yawa don rikitarwa ɗan dabo yakan ɗauki karatun Alkur'ani da sauti wanda yake maɗaukaki, sannan sai ya ɗan lumsa a ƙarshe sai ya wani gunguni ku kasa gane menene yake faɗa. Wannan ko ba komai ba don ya rikitar da shi wanda ya zo gunsa ya fahimci cewa yana magani ne da Alkur'ani, alhali shi kuma yana magani ne ta hanyar shaidanu. A ƙarshe gunguni zai iya zo da wasu kalmomi waɗanda suke na shaidani wanda ba kwa fahimtar abin da yake faɗa. Wannan duka tarbisi ne na ƴan dabo, su rikitar da kai ka kasa gane hakikanin al'amuransu. Sannan abu na shida, so da yawa yakan ba marar lafiya wata laya tasu ta shirka, wanda a cikinta za ka ga wasu rubutu ne da wasu maganganu waɗanda kwata-kwata ba a san ba menene ma'anarsu. Sannan kuma sai ya umarci marar lafiyar cewa ya kula da wannan laya, kada ya sake ya buɗa ta, kada ya rabu da ita, komai mai ai komai ake kada ya sake ya rabu da ita. Abu na bakwai, so da yawa za ka samu shi ɗan dabo ya umarci marar lafiya ko kuma mutumin da ya je wajensa cewa ya ƙaurace ma jama'a iya wani zamani ƙayyadadde, in ma ya ce masa je ka kwana 40 kada ka shiga cikin jama'a, ko kwana 3 ko sati ko sama da haka ko ƙasa da haka, ko ya ce je ka samu ɗaki mai duhu inda hasken rana baya shiga, je ka zauna iya adadin kwanuka kaza. So da yawa ɗan dabo yakan yi haka. Al'amari na bakwai, ta hanyar ake gane ɗan dabo, so da yawa wani lokaci yakan hori marar lafiya ya ce kada ya shafa ma jikinsa ruwa tsawon kwana 40. An gane ko? Abin da yake ƙasa da haka ko sama da haka ya ce masa kada ya shafa ma kan jikinsa ruwa. Wannan shi ma duka bayani ya gabata. Abu na tara shine, so da yawa za ka samu ɗan dabo ya ba marar lafiya wasu magunguna da wasu layu cewa ya je ya rami a cikin ƙasa ya binne, in ma ya ce ya je ya saka a cikin wani gogo, ko ya je magamar hudu ya rami ya binne, ko ya je daji ya daga dutse ya dora, ko ya je ya saka a gogo, ko ya je ya binne a kan kabari da sauransu. So da yawa ɗan dabo yakan ba wato mutumin da ya je wajensa irin waɗannan abubuwa. Al'amari na goma, wani lokaci yakan ba shi wasu takardu da wasu rubutu ya ce masa ya je ya kore ya turara wannan, ko ya ba shi wasu magunguna cewa ya je ya ringa turarawa a jikinsa. abu na sha daya su da yawa wani lokaci dan dabo yakan ba mutumin da yaje wajen sa labari game da sunansa ya fada ma sunanka ya fada ma sunan mahaifanka ya fada ma sunan garinku ya fada maka kuma rashin lafiyar da tazo da ko kuma matsalar da tazo da kai wannan kuma kasancewar mun yi bayani ya samu haka ne ta hanyar aljaninsa wanda daman tincin wannan aljani ya san wannan marar lafiya ya san duka abubuwan da yake na bangaren shi iyan gidansu da duk matsalar da yake tare da shi saboda su aljannu ana rayuwa da su su suna ganin mu ba ma ganin su innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum kamar yadda Allah ya faɗa abu na 12 wani lokaci yakan rubuta wato wasu rubuce-rubucensa a cikin kasko farin kasko ko abin da yake kama da haka ko wani nau'i na daban sai ya ba mara lafiya sai ya ce a je a sa ruwa a wanke a sha wanda wasu kalimomi ne na shaytani kalimomi ne na kafirci yake rubutawa sai ya ce a je a ba mara lafiya a cikin kasko yake rubutawa ko kaskon karo ko wani abu wanda yake na daban ko ƙurya ko menene sai ya ce a je a wanke a sha abu na 13 so da yawa zaka ga shi dan dabo yana zance da wasu jama'a waɗanda ba sa wannan mahalli sai kaji yana neman izinin cewa da Allah su yi hakuri su ba shi izinin ya taimaka ma wannan marar lafiya ko kuma wannan mabukaci da ya zo wajensa domin wannan bai zo ba face yana son su ne yana kaunar su sai ya ringa neman izini wai game da shaytaninsa su ba shi izinin ya taimaka ma wannan wanda ya zo wajensa domin neman biyan bukatunsa zaka ji yana maganganu da wasu can daban al'amari na 14 wani lokaci yakan umarci marar lafiya cewa ya sanya sababbin tufafi sai da sababbin tufafi za a yi masa aiki kuma wannan sababbin tufafi wani lokaci yakan ce bangaren dama a keta shi ko kuma ya ce a cire aljihun maimakon a gaba a maida shi baya ko abin da ya kama da haka al'amari na 15 ta hanyar da ake gane dan dabo su da yawa wani lokaci a cikin watan Ramadan dan dabo baya karbar mutumin da yaje wajensa musamman in an shiga goma ta karshe saboda kasancewar shaydanu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana idan watan Ramadan ya kama ana daure su a cikin mari da sarka ba a kunce su sai Ramadan ya wuce dan haka shaydaninsa da aljannunsa a wannan lokaci a daure suke baya samun aiki kamar yadda ya kamata to dan haka so da yawa dan dabo in dai watan Ramadan ya kama to baya karbar baki haka nan kwanuka goma na farkon Zulhijja kenan irin wannan lokaci da muke ciki su ma kwanuka ne masu albarka so da yawa dan dabo baya karban bakon da yaje wajensa al'amari na 16 duk mutumin da ya zamanto ya da zinci addu'o'i na shari'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu da wanda Allah ya karantar da mu a cikin alqur'ani addu'o'i na neman tsari da azkarus sabah wal masa da sauransu to so da yawa mutumin da ya lazimce su in an je da shi wajen dan dabo kwata kwata dan dabo zai tada hankalinsa ya nuna cewa wannan ba aikin shi bane shi baya karba wannan marar lafiya saboda me yasa ya tabbata shaydaninsa ba su da wata dama akan wannan marar lafiya kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce innahu laysa lahu sulqanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sulqanuhu 'alal ladina yatawallawnahu wal ladina hum bihi mushrikun ko kuma inna ibadi laysa laka 'alaihim sulqanun illa man ittaba'aka minal ghawi alama ta 17 wanda muka zano daga cikin alamomi na ƙarshe so da yawa dan dabo zaka samu wato wata tasa da ruwa a gaban sa wanda wannan tasa so da yawa yakan kawo bawalin yaro garani ya zuba a ciki da wasu abubuwan sa na sihiri wanda a cikin sa zai ringa ganin wasu abubuwa shaydaninsa suna zo masa da shi wanda kai tsaye zai ce maka kaleka abinda kake nema na bukatar ka zai nuna maka shi a cikin wannan ruwa idan wani ne kake bukatar a zo maka shi da shi sai ya nuna maka hoton shi a ciki ba komai bane ba shaydaninsa ne suke masa irin wannan hidima ce wadda take ta kafirci wannan abul guje duk bayani ya gabata akan su alamomi ne daga cikin alamomin da ake gane dandano sanan kashi na biyu shine alamomin da ake gane wanda aka masa damu. Alama ta farko daga cikin alamomin da ake gane mutumin da wato damu ya kama shi shine zaka same shi yana da yawan bishire ma ambatan Allah. Zaka ga kwata-kwata duk wani abu wanda yake da alaka da addini wato yana ƙari-ƙari da shi yana kyamarsa, maimakon da mutum ne wanda yake multazim yana da lazumtar wato ibada da ambatan Allah gaya da karatun Al-Qur'ani da kiyaye ayyuka waɗanda suke na ibada. To amma sai ka same shi ya canza, ya bujire ma ambatan Allah, duk wasu abubuwa na addini yana kyamarsu yana nesa-nesa da su. To wannan alama ce daga cikin alamomin da ake gane mutumin da dabo ya kama. Sannan alama ta biyu yawan mafarki wanda yake mai firgitarwa. Mafarki wanda yake mai firgitarwa, kai mafarkin an dadda tsakashinka ko an yanke maka kai ko an maka menene ko an mafarkin da zai tayar da hankalin mutum ya firgitar da shi. To wannan ita ma alama ce daga cikin alamomin da ake gane wanda aka masa damu. Yawan mafarki, mafarki wanda yake mai tsoratarwa. Alama ta uku shine yawan ciwon kai. Ciwon kai wanda yake mai tsanani kuma wanda yake madawwami. Kullum mutum baya rabuwa da ciwon kai. Ciwon kai wanda yake mai tsanani. To wannan ita ma alama ce wanda ake gane wanda aka masa damu. Alama ta hudu wato shine yawan rikici da hayaniya ga abin da bai taka kara ya karya, musamman tsakanin ma'aurata ko wani abu ko wasu wanda yake can daba. Dan abin da bai kai a ce an tada hankali an yi rikici sai kaga ana ta yawan jayayya, ana ta yawan rikici, ana samun ɓacin rai da damuwa a kansa. Alama ta biyar wato yawan fushi, fushi wanda yake mai wuce ka'ida ba tare da abin da ya kamata a yi fushi saboda shi. Kaga mutum daga an masa dan abu kaɗan wanda bai kai ya kawo ba sai ya yi fushi. Yawan fushi, fushi kuma wanda ya wuce ka'ida. Alama ta shida wato zaka ga mutum yana da yawan gafala, yawan raukana. Kana magana, kana magana sai an jima ce ya ce dawa ne mai kace, sai kaga ya shiga cikin wata duniya wadda take ta tunani ta daban. An gane ku, yana zaka same shi yana da yawan wannan al'amari, kenan ya zama mutum yana da yawan gafala. Sai ai abu bai san ba ma abin da ake, sai an jima can bayan abu ya wuce sai ya ce wai da me aka ce. Sannan alama ta bakwai shine mantuwa wadda take mai tsanani. Daga an yi abu zuwa jimawa ya manta, kwata-kwata ya manta. Yawan mantuwa, mantuwa wadda take mai tsanani. To wannan ita ma alama ce daga cikin alamomin da ake gane wanda aka masa damu. Sannan alama ta takwas shine ya ringa kamanta ma kansa cewa wani abu ya tabbata alhali bai tabbata ba. Kawai in an yi abu an ba da labarin lokaci kaza za a yi kaza, shi a iya tunaninsa kawai sai ya kamanta kamar an yi an gama. Wani lokaci sai ya kamanta, mai kamanta ma kansa cewa an yi kaza an yi kaza alhali abubuwan nan ku duk ba a yi ba. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka masa dabo, manzon Allah sai yake sawwara abu cewa an yi kaza alhali abin nan bai yi ba. Manzon Allah sai ya ringa kamanta kamar ya kusanci iyalin shi alhali shi kuma bai kusance su ba. Alama ta tara zaka samu a daga cikin alamomin wanda aka masa dabo, zaka ga cewa idan ya kalli abu wani lokaci zaka ga kawai ya fara dibi baya kyautawa, sai ya jima yana kallon abu ba tare da kyautawa ba. Alama ta goma wato shine yawan kosawa game da tabbata a gu daya. Da zaran ya zauna a abu ɗaya maimakon ya daga an jima, ba a jima ba sai ka ji ya fara tsoki, zaman ya ishe shi ya kosa. Ko ya fara wani aiki, daga ya fara aikin sai ka ga ya kosa da aikin, ya ringa tsoki yana watsar da aikin, kuma alhali aiki ne wanda yake muhimmi. Alama ta sha ɗaya daga cikin alamomin da ake gane wanda aka masa dabo zaka same shi baya himmantuwa da zahirin jikinsa. Mafi yawa zaka same shi ya bar kai haka bursusu ba tare da cajewa da kura da komai. Zaka same shi kuma yana sanya tufafi waɗanda suke masu datti masu dauda. So da yawa wanda aka masa dabu yakan yada jikinsa, ya daina tsauta, ya daina caji kai, ya ringa sa kaya wanda dai mai hankali bai dace ba a ce ya sanya wannan kaya ya fito da su. Alama ta 12, so da yawa zaka samu wanda aka masa dabo idan ya kadi gabansa ya sa gabansa kawai sai ya ta tafiya bai san ma shi inda za ya. Ka haɗu da shi ka tambaye shi wane ina za ka, sai ya ce wallahi ni ma ban san ba kawai inda za ni, gani dai ina kewaya. Kuma so da yawa zaka same shi a wani wuri inda aka kaurace kamar wani tsohon gida ko wani daji ko wani gefen gari, sai ya je can ya kwanta. Kaga yana fita daga cikin jama'a. Alama ta 13, so da yawa akan samu wanda aka masa dabu launin jikin, launin fatarsa na canzawa, musamman launin fata na fuska, sai kaga yana karkata izuwa baki baki. So da yawa zaka same shi can launin sa na fata na fuska yana canzawa. To amma abinda muke so mu gane, kada ka ga ko irin wannan alama daga cikin alamomin da muka zana a jikinka shikenan ka tada hankalinka cewa ai an maka dabu. An gane ko? So da yawa zaka ji mutum ya tada hankalinsa daga yaji irin waɗannan abubuwa sai ya ce ai an masa dabu, har ma ya tsaya yana hangen wani. To irin waɗannan alamomi lalle alamomi ne waɗanda suke bayyana ga wanda aka masa dabu, amma wani lokaci ana samun waɗannan alamomi su yi daidai kenan da waɗannan, a samu wasu alamomi su yi daidai daga wannan alamu da wannan alamomi da muka zana, alhali shi kuma ba dabu ba aka masa. Kasancewar ɗin ma ya kasance rashin lafiya ce wadda take ta gangan jiki, wadda take samun bawa. Akwai rashin lafiya wadda za ta sanya fatar fuskar mutum ta canza ko wasu abubuwa waɗanda suke na daban kamar daga cikin abubuwan da muka zaro. Ko ya zamanto wato mutum yana da wani yawan zato da rashin kwanciyar hankali da rashin bacci, yakan sanya mutum ya zamanto ya samu yawan mantuwa, ko ya zamanto mutum kawai yana da wasu tunani waɗanda suke na daban, ya ringa kamanta abinda ba haka ba, ya ringa ganin kamar haka ne. Domin irin waɗannan abubuwa suna haifar, akwai rashin lafiya ta zuciya da mutum yake samu ɓangaren tunani da rashin bacci da damuwa, wanda take sanya mutum ya ringa wasu abubuwa waɗanda suke sun fita daga yanayin tsarin mutum wanda yake mai hankali. Sannan kuma akwai wanda yake da ɗabi'a duk wani abin da bai kai ya kawo a yi fushi sai ya yi fushi, ko abin da bai kai a yi rikici ba sai a yi ta jayayya tsakanin shi da iyalinsa ko tsakanin shi da abokan zama, wanda ɗabi'a shi ce da halinsa. To wanda yake da wannan ɗabi'a shi kenan sai ya ɗaukansa cewa dabo ne aka masa. To don haka wajibi duk wanda yake da irin wata rashin lafiya daga cikin rashin lafiya da muka zana, ma'ana waɗannan alamomi, farko abin da ya kamata mutum ya tsaya ya lura da shi, yayi kokarin sanin wannan rashin lafiya ta wace hanya ce, ko kuma menene iya magungunanta. Abin da ya shafi kenan irin rashin lafiya ta gangan jiki, in ta same shi akan irin haka kenan yayi maza ya tambayi waɗanda suke masanan magani, likitoci da sauransu. An gane ko? Ya kai kukansa wajen likita ya bashi labarin cewa ga yanayin da yake ciki. In kuma kamar misali irin wannan rashin lafiya ta samun damuwa da wasu abubuwa da mutum yake, to sai ya samu waɗanda suke masana yau da gobe, waɗanda suke da sanin abubuwan da suke damar da ɗan adam da hanyar da za a bi a magance waɗannan abubuwa na matsaloli. Dan ba a farko ba kawai daga kaji rashin lafiya za ka ce ai sihiri aka maka ko aljani ya shafe ka, bari a je a ma ruqya. Sai a je rashin lafiyar ba sihirin bane kuma ba shafar aljani bane. Idan aka haɗu da mai raunin imani aka masa ruqya a farko, me zai ce cha zai ruqyar da aka mun bata mun ba, so nawa aka mun, an karanta mun alqur'anin, an mun kaza an mun kaza, wannan kuma na nuna tawaya a cikin imani. Ka ce an karanta maka alqur'ani ko baka samu lafiya ba? Kenan a farko mutum ya tsaya ya lura da rashin lafiyarsa, kada mutum ya sanya a tunanin shi cewa an masa dabo ko an masa kaza ko an masa kaza, a'a. Ka bi hanya, ka je ka kama sababi, ka tambayi waɗanda suke likitoci da waɗanda suke masana game da ɗabi'ar dan adam domin akwai wasu abubuwa waɗanda za su ringa damar mutum ya ringa wasu abubuwa na waɗanda suke ba masu hankali ba amma in ya hadu da wanda yake masanin rayuwa da ɗabi'ar dan adam zai iya kokarin shiryar da shi ya ringa masa maganganu da za su kwantar masa da hankalinsa ya dawo daidai kamar yadda ake bukata dan haka kuma wannan ba yana nuna cewa ba wai duk wata rashin lafiya alqur'ani baya maganin ta a'a alqur'ani da addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar kowace irin rashin lafiya wato suna maganin ta amma Allah ya umarce mu cewa mu kama sababi duk abinda zamu yi mu kama sababi wannan sababi an gane ko baya cin karo kenan da tawakkali wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu an gane ku domin ita ma addu'ar da za a yi wannan wato sababi ne wanda yake na samun waraka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara ubangiji ta'ala yake cewa muna saukar da abin da yake waraka ne da jin kai ga mu'minai daga cikin alqur'anin da muke turo ma manzon sallallahu alaihi wasallam Ubangiji ta'ala ya ce muna saukar abinda waraka ne wato kuma jin kai ne ga mu'minai alqur'ani ubangiji ta'ala ya ce baya dada ma azzalimai komai face tabiwa da hallaka kaga wannan aya tana tabbatar mana cewa alqur'ani magani ne dangane da rashin lafiya wanda take ma'anawiya da rashin lafiya wanda take wato alhaqiqiyya kenan in ma rashin lafiya wanda take a ma'anance ko rashin lafiya wanda take hissiya wanda aka iya ganin ta a jikin dan adam ko a jita ko wannan to alqur'ani gaba ɗaya maganin su ne kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi yake ce mana ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa'a manzon Allah yace ubangiji ta'ala bai taba saukar da wata rashin lafiya face sai ya saukar da maganin ta wannan hadisi na cikin sahihul bukhari riwaya ce ta abu huraira Allah ya kara masa yadda a wani hadisi dake cikin sahihul muslim riwaya ta jabir ibn abdullah al-ansari Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa li kulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idhnillah manzo Allah yake cewa kowace rashin lafiya tana da magani in har aka yi dace da maganin rashin lafiya manzo Allah yace marar lafiya zai warke da izinin Allah magani a karan kanshi ba shi yake warkasuwa ba ubangiji ta'ala shi yake bada lafiya amma shan magani sababi ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yadda hadisi yake cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi hadisi ne ingantacce wanda wasu ƙauyawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka masa tambaya suka ce ya rasulullah ana ta dawa ya manzon Allah shin ma yi magani in babu da lafiya manzon Allah yace ta dawo fa inna Allah lam yada'a da'an illa wa ba'alahu dawa'an ghayra da'in wahidin al-haram manzon Allah yace ya ku bayin Allah ku yi magani domin ubangiji ta'ala bai taba saukar da wata rashin lafiya face ya saukar da maganin ta banda cuta daya daya manzon Allah yace al-haram shine tsufa tsufa ba shi da magani a wata riwaya sai aka ta al-imam a cikin musnad na al-imam Ahmad sai aka samu ziyada da manzon Allah yace fa inna Allah lam yada'a da'an illa wada'a lahu dawa'an ghayra da'il wahidin al-haram sai yace alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu yace Allah bai saukar da wata rashin lafiya face sai da ya saukar da maganin ta banda rashin lafiya daya daya wato shine tsufa manzo Allah sai yace alimahu man alimahu wanda ya sani maganin ya sane shi wanda ya jahilce shi ya jahilce shi dan haka maganar cewa ga wata rashin lafiya ba maganin ta wannan duk zancen banza ne babu rashin lafiyar da Allah zai saukar face sai ya saukar da maganin ta sai dai ku ce mu dai har yau bamu gano maganin wannan rashin lafiya ba an gane ko in kai baka sani ba to wani ya san ta in kai baka san maganin ta ba to wani ya sani kenan kawai katari ne ba ai ba to dan haka wannan dai kadan ne daga cikin alamomin da ake gane dan dabo da shi wanda aka masa dabo kuma ɗan uwa kar mu manta harka ta dabo fa ta rikida, kar ka yi tsammanin cewa abu ce wanda take nesa, wanda kasancewar da sai bokayi, in ma ka samu boka a gindin tsamiya yake a can a zaune, daga jeran wando da bakaken kaya da diyan wuri da wasu abubuwa waɗanda suke na daban na ban tsoro, ko ka same shi kawai a gindin shuri yake zama, wanda baya zama a cikin jama'a, ko ka same shi a gindin korama ko a wani wannan. To yau akwai bokayen da ake tare da su a cikin jama'a, kuma waɗanda kasancewar da sunan malamai, domin akwai wasu littattafai wanda malamai suke amfani da su alhali ku littattafai ne na dabu, littattafai ne na dabu, an gane ku? Daga cikinsu ni na taba gani da idona, littafi ne a hannun wani malami an rubuta sunan littafin sihiru Haruta wa Maruta, sihirin Haruta da Maruta, kuma wani shi kuma abinda yake a rubuce shi sihirul Kuhan, wato wai sihirin bokaye. To akwai irin waɗannan littattafai da yawa wanda an zo an cakuɗa su da ayoyin Alkur'ani, wanda ba a iya ganewa. Duk mutumin da bai karanci addini sai ya tsammanin cewa addini ne ya zo da wannan, a ce abu kaza sai an haɗa shi da kaza, sai lokaci kaza za a yi, in an yi ba a kaza, ba a kaza, ko ya an samu dabba kaza, ko sai an samu abu kaza an haɗa. Wani yake faɗa min yake cewa kare suka yanka a cikin dare, suka farda cikin, suka ɗauki zuciyar za su haɗa za su yi wani magani da sauransu, kuma da sunan malinta ne. Don haka wallahi da yawa abubuwa da ake yi na dabo ne. Mun yi bayani a baya da waɗanda suke a zo a hige kaza da ranta, wai za a yi wani lakani, ko a zo a yi rami abin ne zakara sai ya yi kwana uku ko sati da sauransu. Abubuwa ga sunan waɗanda suke na fitar hankali, abubuwa waɗanda suke na kafirci, kuma masu haka kuma da sunan malamai ake kiransu, ana rayuwa da su a cikin jama'a, wani lokaci su ne suke komai abin da ya shafi harka ta addini. Wanda bayani ya gabata akan ɗan dabo da hukuncinsa da hukuncin shi kansa daban da sauransu, don haka al'amura ne dole jama'a sai sun yi taka tsantsan. A fi sabilillahi, daga cikin abubuwan da muka zano wannan alamomin da ake gane ɗan dabo alama 17, su da yawa in ka je wajen wani malami sai ya zo aƙalla sai ka samu alama daga cikin waɗannan alamomi, don ba dole ba sai alamomin gaba ɗaya sun tattaru ga mutum ɗaya za a ce dabo ne. Alamomi ne daga cikin alamomin da ake gane ɗan dabo. Don haka al'amura ne wanda dole sai an yi taka tsantsan, an ɗau matakai waɗanda suke na shari'a, wato a kan haka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama al'amari na 8 daga cikin al'amura waɗanda suke warware kalimata la ilaha illallah, kai tsaye za mu tashi kenan al'amari wanda yake na 9. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala الناقض التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسأه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخدر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa cewa al'amari na 9 daga cikin al'amuran da suke warware musulunci su kafirtar da mutum shine, malam ya ce mani ita kada duk wanda yi kudirin annaba aban nasu cewa akwai wasu daga cikin jama'a wanda sun kai wata martaba ya sa'ul khuruju an shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan mutane yin tawaye da fita game da shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yiwuwa gare su, ma'ana sun kai wata martaba sun yi usuli, don haka ba sa buƙatar wani tsari tsakaninsu da Allah, ma'ana sun fita daga cikin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wasu dokoki na shari'a sun sauka daga kansu, ba maganar sallah, ba maganar azumi, ba maganar sauran ayyuka na ibada, babu halaka, babu haram a wajensu, komai ɗaya ne. menene hujjarsu shine sai yace kama wasi alqadiru kamar yanda suke da awar wato wai yanda yayin wace qadir in ma ka ce qadir ka umtin kai masa wasali sama an gane ko badun din sai kai masa wasali kasa ka ce qadirun ko kuma kha'un kin kai masa kasra kace wannan badun din sai kai masa sukun sai kace al-khidru al-khidru ko kuma kace al-khadiru shine kama wasi al-khidru al-khuruj an shari'ati Musa wai kamar yanda yayyalwace Khadir alayhi salam fita daga cikin shari'a ta annabi Musa alayhi salam malan yace fa huwa kafir duk wanda yayi wannan kudiri ya kafirta abinda muke so mu fahimci shi wannan al'amari na tara ma'ana duk mutumin da yayi kudiri ya sanya a cikin tunaninsa cewa daga cikin jama'a akwai wanda yana iya fita daga cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yayi usuli babu doka a kansa sallah da azumi da zakka da sauran ayyuka na ibada na gama garin bayi ne shi babu halak babu haram komai halaka ne a wajensa cewa halaka da haram wannan na gama garin bayi ne yace to duk wanda yayi kudirin haka to wannan ya kafirta kuma me haka kin shi wai yana kudirin cewa ai ga annabi ga Khadir yayi tawaye ya fita daga cikin shari'a ta annabi Musa alaihi salam domin abinda suke da awar Khadir basu yarda da cewa annabi ne daga cikin annabawan Allah iya matsayin Khadir a wajensu cewa waliyi ne an gane ko kuma yana daga cikin itikadinsu kamar yanda ƙarin bayani zai zo nan gaba cewa Khadir a raye yake ba a mace ba yake shi kuma al'amari ne sananne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala da ya tashi turo shi ya turo shi ne zuwa dukkan duniya gaba daya tun daga ran da aka turo shi har zuwa kiyama koma wani irin launin fata kake koma wani irin yare kake ji sawa'an balarabe kake ko bakar fata koma wani yare kake ji to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon ka sawa'an ba kitabi ne ba yahudi ko ba nasare ko wanda yake ba ba kitabi ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya turo shi zuwa dukkan duniya har zuwa kiyama kuma manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai takaita ba ga jinsin mu na bil adama hatta da aljannu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon su kamar yanda karin bayani zai zo nan gaba wannan kuma yana daga cikin al'amurra wanda Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan kyauta bai ma wani annabi daga cikin annaba wanda suka gabace shi kamar yanda a cikin hadisi sahihi manzon Allah yake cewa an kebance ni da abubuwa biyar wanda ba a ba wani annabi daga cikin annaba wanda suka gabace ni daga cikin abubuwan sai manzon Allah yake cewa wa kana nabiyyun yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila an-nasi kaffa duk wani annabi da kuka sani ana turo shi ne a kebance zuwa mutanansa kawai kamar yanda annabi Musa Ubangiji ta'ala ya turo shi ne zuwa banu Isra'il an gane ko haka annabi Isa Allah ya turo shi ne zuwa banu Isra'il kadai annabi Nuhu alaihi salam Allah ya turo shi zuwa jama'ar sa kawai haka annabi Ibrahim zuwa jama'ar sa kadai Allah ya turo shi duk wani annabi Ubangiji ta'ala yana turo shi ne zuwa jama'ar sa kawai to amma shi da aka tashi turo shi sai aka turo shi manzo ne ga magari na dukkan wato duniya kenan an gane ko manzo ne na dukkan wanda yake raye a duran ƙasa a lokacin da aka turo shi haka nan wanda zai zo bayan haka har zuwa kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon sa kamar yanda Allah ya faɗa mana a cikin ayoyi sun muce a lissafa a cikin alqur'ani ɗaya daga cikin su fadar Allah subhanahu wata'ala wama arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira Ubangiji ta'ala ya ce ba mu turo ka ba face sai ga dukkan jama'a halin kana mai ba da albishir ga gidan aljanna ga duk wanda ya gaskata ka kuma kana mai galgadi da barazana da gidan wuta game da duk wanda ya kafirce maka. Kaga wannan nassi ne a bayyane wanda ke nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzancin sa manzanci ne ga bagari, ma'ana ya hada kowa da kowa. Haka kuma Allah ya faɗa a cikin suratul A'raf, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit al-aya. Ubangiji ta'ala yace qul ya ayyuhan nasu, ce da su ya ku jama'a, inni rasulullahi ilaykum jami'an, ni manzo ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala zuwa gare ku gaba daya. Wannan nassi ne a bayyana, Allah ya faɗa ma manzansa ya faɗa ma jama'a cewa shi manzo ne zuwa dukkan jama'a, ba bambanci tsakanin balarabi da wanda ba balarabi ba. Haka Allah ya faɗa dangane da Yahudawa da ƴan mushaw sune nasarawa, Ubangiji ta'ala yake cewa allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyya al-ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alayhim fallazina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Nan a wannan aya Allah ya wajabta ma Yahudawa da ƴan mushaw cewa dole su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dole su taimaka masa, su ba shi haɗin kai da goyon baya, kuma dole su darjanta shi, su kimanta shi, su kai wannan su darjanta shi, domin kasancewar anan shine Allah yake bada labarin duk waɗanda suka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin su ahlul kitabi, sannan suka mara masa baya, suka gaskata shi, suka bi shi, suka bi abin da yazo da shi. Ubangiji ta'ala yace waɗannan su ne masu rabo a gobe kiyama, wanda aljanna za ta zama makomarsu. Kaga anan Yahudawa da ƴan mushaw ne Allah ya wajabta musu cewa su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan na nuna kenan manzancin shi manzanci ne wanda yake haɗaɗɗe gamamme, wanda yake ya game duniya gaba daya. Kuma haka hadisi na cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ma min ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyin wala nasraniyyin thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Manzo Allah yake cewa na rantse da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, babu daidai da mutum ɗaya daga cikin wannan al'umma, manzo Allah sai ya ce ba yahudi ko ba nasari, ya mutu a ranar da ya mutu bai yi imani da abinda aka turo ni da shi, manzo Allah ya ce face sai ya kasance dan wuta a ranar kiyama. Kamar yadda Allah ya faɗa, faman yakfur bihi min al-ahzabi fan-naru mawdihu. To dan haka wato anan ba maganar wani ya zo ya ce ya fita daga cikin shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda suke da'awar cewa Khadir ya fita daga cikin shari'a ta Annabi Musa, dan haka ya aikata wasu abubuwa kamar yadda bayani akan su zai zo nan gaba. Manzanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzanci ne haɗaɗɗe, dole ka ajiye duk wani addini da kake, ka karbi addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, mutum ya zama ɗan rakiya. Wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga takaddu na littafin At-Taura a hannun Umar, Allah ya ƙara masa yadda, ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɓaci, sai yake cewa ya Umar a mutahawwikuna ya ibn al-Khattab, yanzu faɗa-faɗa za ku ringa yi, kuna rarumararumi ya kai ɗan Khattab, ya kai Umar. Manzon Allah sai yake cewa law kana akhi Musa hayya ma wasi'ahu illa tibai, ka san da cewa dan uwana Annabi Musa inda a ce yau yana raye, manzo Allah ya ce wallahi ba yanda za a yi, dole ya aje wannan At-Taura tashi ni mai zame mun dan rakiya, dole ya aje wannan At-Taura Annabi Musa ya bu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah ya ce yanzu faɗa-faɗa za ku ringa yi. Umar sai yake cewa radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Umar ya ce mun yarda da Allah a matsayin mahaliccinmu, Ubangijinmu wanda ya cancanta mu kada ya tashi da ibada, kuma mun yarda da musulunci a matsayin addinin da zai amfani mai shi a nan duniya da makoma lahira kuma mun yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabi ne na Allah manzon sa ne to kaga a nan takaddu ne na at-taura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani a hannun Umar ran shi ya baci yake jan kunnan Umar yake cewa yanzu dafe-dafe da kama-kama za ku ringa yi manzon Allah ya nuna masa a wata riwaya yake cewa wannan hanya fa na zo muku da ita faraƙal babu wani duhu-duhu tare da ita lailu haka na hariha wanda daranta kamar yinin ta yake gaskiya a bayyana take a fili take to don haka kuma a can Allah ya dau alƙawari game da duk wani annabi da Allah zai turo sai da Allah ya yi alƙawarin cewa in har shi wannan annabi da za a turo in manzancinsa ya iske manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zama dan rikiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani annabi da wani manzo Allah bai turo shi ba sai da ya dau alƙawarin cewa in zamanin shi ya tarda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ya zama almajiri ya zama dan rikiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanan ya amince akan haka Allah yake turo shi shine ubangiji ta'ala ke cewa wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin kaga wannan dalili ne a bayyane wanda yake nuna mana manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzanci ne hadaddi addinin shi addini ne wanda ya shahi dukkan wani addini dan haka tun ran da Allah ya turo shi babu maganar wani addini face addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wanda bayani ya gabata yahudanci da nasaranci ba annabi Musa da annabi Isa suka zo da shi ma'ana annabi Musa bai zo da yahudanci ba annabi Musa da addinin musulunci ya zo haka annabi Isa bai zo da kiristanci ba abinda ya zo da shi musulunci ya zo da shi kiristanci ba a kirkira shi ba sai bayan wucewar annabi Isa haka nan yahudanci ba a kirkira shi ba sai bayan wucewar annabi Musa alaihi salam ka koma nasi na alqur'ani ya tabbatar mana annabi Musa da musulunci ya zo haka annabi Isa da musulunci ya zo idh qala la hawariyuna an gane ko kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa a can cikin suratu ali imran ubangiji ta'ala yake cewa falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila allah qala la hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa shahid bi anna muslimin ka shaida lalle mu masu meka wuya da shi da bi ne ga ubangijin da ya turo ka ma'ana mu musulmi ne kuma haka annabi Musa wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin to dan haka annabi Isa alayhi salam da zai dawo a ƙarshen zamani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana game da dawowar annabi Isa wanda dawowar annabi Isa babbar alama ce daga cikin alamomi manya na tashin alkiyama idan ya dawo annabi Isa zai zama dan rikiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita ce annabi Isa zai yi hukunci an gane ko ba wani sabuwar shari'a ba zai zo a shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita kanta ne annabi Isa alaihi salam zai hau kaga anan annabi Isa ya zama dan rikiya kuma fita daga cikin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yalwace shi ba to dan haka kenan a waɗannan dalilai abinda muke so mu gane dalilai ne a bayyane waɗanda suke tabbatar da ganewar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan kenan da malam yake cewa mani itaqada duk wanda yayi kudirin annaba aban nasu cewa wani daga cikin mutane wato wai in ya kai wata martaba yayi usuli yayi fana'i wai ya kai wani geji na sanin Allah ya san Allah wai hakikanin sanin Allah wai a wannan lokaci shikenan doka ta sauka daga kanshi ya fita daga cikin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba maganar sallah ba maganar azumi ba maganar dukkan wasu ayyuka na ibada kuma duk wata tsiyar shi sai ya aikata wai shi ba haramun bane kuku ne ga magarin jama'a doka take kanku shine hujjar su wai kamar yanda shi Khadir alaihi salam wai ya fita daga cikin shari'a ta Annabi Musa alaihi salam to wannan shine malam yace tabbas ya kafirta bayani zai zo insha Allah a darasi na gaba cewa ga yanda bayani yake game da shi Annabi Musa alaihi salam da Khadir yanda suka samu tattaunawa akan wasu al'amura kamar yanda kuma sababin abin da ya kai haduwar Annabi Musa da Khadir kuma da bayani game da cewa shin Khadir annabi ne ko ba annabi bane kamar yanda su suke da'awar cewa ba annabi bane ba kuma da da'awar da suke na cewa a rayi yake wai ba a mace ba kuma zamu ga bayani nau'ika daga cikin fita daga cikin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanda wasu a yau sun samu kansu a cikin irin wannan yanayi sun zama yan tawaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك